الحليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحج الهك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العزيم وارضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقي على عدالة إلى الأولى راجية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقرائي فريد داري على الإدلاكي حاتم الأتميني أبو إسحاق على جبرائيل ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي لله شيخ إبراهيم السدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة والجن والتصديق واللد في الرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بهذه لأهل الله من يوم حلقة الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعد فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم على أديف أسأل كل دفع فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يومنا زمانا دليديو ده همسن ده تكوس منا مجانا أكان حقيقة الأحمدية بمبنشسة ده حقيقة المحمدية حقيقة الأحمدية سنة مساء وهو أعلى مرتبة حقيقة المحمدية إتوكما سنة كرنتا أدنى أما باب أدنى في مقام رسول الله مبينة ينين صلاة يندكي قولوا دي فدا مساء في حضرة ذاتك الأبدية حضرة ذاتك الأبدية في حضرة ذاتك الأبدية تكن حضرة ذاتك نأبد معناه هو صلاة الله على عبده شيني صلاة عند الله وباوانسا إذ صليت عليه صليت عليه يا ربي lokacin da ubangiji ya salati ga mazalla fa salli alai to kai masa salati fi hadarati zatika in salla iza kai I'm sorry ba is bane iza sallaita alai idan Allah zaka yi salati wa mazalla ya rabbi fa salli alai fi hadarati zatika al-abadiyya to kai salati wa mazalla cikin hadaran zatinka al-abadiyya bayna salata alaihi domin yin salati ga manzo Allah fi hadarati zat fi hadarati zati a cikin hadaran zati laysat hiya rahmatu ba ita ce rahama ba kama yaquluhu al-ulama kuma inda malamai suke fada wa inna ma ita huwa amrun hurunin la yaskuru wala yu'rafu wala yudraku ba ita ce rahama ba kuma ana bambanta rahama kowane a kowane hadara idan aka zo in ce kowane gaba to akai abin da ake yi ake fada akan martaba sayyidina rasulullahi shi hurune wato ma'ana hadaratu zatikal abadiyya hadaratu zatikal abadiyya to wannan kuma ba salati bane ta rahama a la yuzkaru wa la yurafu wa la yudraku ba iya ambaton irin salatin shine salati ne cikin gaibi ba iya ambaton shi ba kuma sanin sa ba kuma riskan sa فإن حضرت ذاتي domin hadarin wannan zatin in damasat fi hal ibaratu kullaha, an shafi ibaran da za a yi tunani wani adamatul isharatu, an rasar da ishara a wannan gurin. Fainal hadarata zati, domin hadaran zati lau barazat da za ta fito linnaziri ga mai gani ya gani, lama kadara an yaji ba an su'alin, bai isa amsa tambaya daya ba. Auyi mai yuzu martabatu minal maratibi, ko ya mai yaji wani abu daga cikin martaba, daga cikin martabobin su wannan salatin ta hadaratu zatikal abadiyya, ba za iya ganewa. Walau su yi la mi'atu alfin su'alin, da za a yi tambaya mi'atu alfin su'alin miliyan daya, ma kaddara an yi jiba, mutum ba zai iya amsawa ba an su'alin wahidin ko tambaya daya, saboda ba ka san shi ba, saboda yana cikin intimasi, yana cikin adam na ishara, ba za ka iya gane komai a gurin ba. Shine ma'ana hadaratu zatikal abadiyya, salli alaihi fi hadhihi alhadarati, Allah kai salati wa manzo Allah cikin wannan hadaran. Wa misal zalika, misalin wannan shahidi, masalan a misalin sa na salati na fili a misali, man ulke fin nari, kamar mutumin da aka jefa shi a cikin wuta, dulaha mai sarati yamin, amma tsawon shiga wutan tafiyan kwana ɗaya ne, wa arduha mai sarati yamin, fadinta kamar fadin tafiya ini ɗaya ne, ba rana ɗaya ne. Waye shadidatul qudi, ga ta kuma an hada wutan da kasarati hada biha, saboda yawan kiraren da gumaguman da aka sa wutan. Wahala man ulke fiha ma'rufun, sai aka tsaye, wahala man ulke fiha ma'rufun lan ya kadar an yalta fita illa shay'in ghayriha, sai aka sa masa tsari wanda aka jefa a cikin gidan wutan, lamiya kadar ba zai iya anyal tafita ila shayin gairaha, ba zai iya waiwayawa ya ga wani abun ba, in dai ba wutan ba, wutan kawai yake gani, wutan yake gani, ba shi da wani abun da zai iya fita daga tsarin wannan wutan. Wala ya kadiru sahiba an yi jibu sa'ilan, mai wanda aka jefa shi a cikin wannan wutan zai iya amsa tambaya, au ya fahimu kalaman, ko zai fahimci ana mara magana, bala'i ya kuro shi ba zai sani ba. Lima huwa fi min azam al-amri, saboda abin da yake ciki ne daga girman al'amarin. Wannan haka yake qauluhu, da yace fi hadarati zatikal abadiyya ala abdika, kai salatin nan na hadaranka al-abadi tabadan ala abdika gabawanka, al-qa'imu bika minka ilaika, wanda yake tsaye bika da kai, minka daga gare ka ilaika zuwa gare ka kuma. Shine al-abdu huna bawan da ake nufi, huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shine manzo Allah. Wa huwa al-abdu al-haqiqi, shine bawa na haqiqa, allazi abada Allah bi kulliyati, shine bawan da ya bauta wa Allah da dukkan komai nasa, ya bawa Allah haƙinsa, wanda Allah yake nema. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, saboda manzo Allah abin ne fada, kai suwaye ne? Da kauli sallallahu alaihi wasallam, saboda fadin manzo Allah, fi munajati fi sujudi, asujudin manzala abin da yace sajjada laka sawadi wa khayali, ka gani? Sajjada laka sawadi wa khayali, ma'ana kulliyata yayi maka sujjada ya rabbi, nayi maka sujjada bi sawadi jikina kenan, wa khayali da ruhina da jikina gabaki ɗaya nayi maka sujjada ya ubangiji. As-sawadu, abinda ake nufi da sawadu, huwa jasduhu al-karim, shine jikin manzo Allah. Wa khayal, abinda ake kira da khayala, huwa ruhul muqaddasa, shine ruhin manzo Allah al-muqaddasa mai tsarkin nan. Kaga sajjada laka sawadi wa khayali, kaga akwai wanda ya iya bawa Allah wannan haƙin, saboda haka manzo Allah ya zama shine Abdullahi. Yuridu yana nufi annahu ma takhallafa minhu shay'in an sujudi, babu abinda bai sujudi wa Allah ba. Sajada bi kulliyati lillahi ta'ala, gabaɗayansa yayi sujudi, komi yayi sujudi wa Allah. Ma takhallafa minhu shay'un an sujudi, babu abinda ya jinkiri bai iya yin sujudi wa Allah ba. Qawlu al-qa'im, wanda yake tsaye, yani qiyamuhu bi huquqillahi ta'ala, ya tsaya ya bada haƙin Allah. Al-qa'im bika kenan, sirran wa alaniyatan, ya tsaya cikin difa'i. Wannan shine ake fada al-qa'imun nan, ya bi huquqillahi ta'ala, shi Allah duk wani tsayuwa na Annabi Muhammadu, to ya bawa Allah haƙƙinsa. Duk wani tsayuwa na Annabi Muhammadu ya bawa Allah haƙƙinsa, amma kowa bai iya ba da haƙƙinsa wa Allah gabaki ɗaya ba sai Annabi Muhammadu. Shine sirran wa alaniyatan, qawlu bika qa'imun bika, wannan tsayuwan bika da kai yayi, yani laysa qiyamu bi nafsi, ba irin tsayuwan laysa qiyamu bi nafsi, a Allah kai ka tsayar da shi. Ka halatul mahjubin, kaman hali na mahjubai, wa inma halatul arifi, amma hali na arifai, kaifa ma taharraka taharraka billahi, dun motsin Annabi Muhammadu motsin Allah ne, dun motsin Allah motsin Annabi Muhammadu ne. Eh, wa nafsuhu anhu ga'ibatu, amma hadaran manzalla ta shige cikin wannan hadaran, hadaran na rabbul izzati, an gani? Eh, hadaran manzalla yana cikin hadaran sayyidina rasulullah. Faza, wannan shine huwa liqiyamu billahi ta'ala, shine tsayuwa wa Allah ala haddi ma zakarahu fil hadisi, shine abinda manzo Allah yake faɗa cikin hadisi, kuntu sam'uhu, sai jin ya zamo nashi, allazi yasma'u bihi, wanda yake ji da shi jin Allah ne, ubasaru, ka gani, ba araba, allazi yabsaru bihi, ka gani ko? Faza huwa ma'ana liqiyamu billahi ta'ala, to wannan shine ana ne bawa shi ma sai ya bafa, sai ya man adali waliyan, kaga alwaliyu man tawalla amrullahi ne, wanda ya jibinci lamarin Allah, tawalla Allahu amruhu, shi ma sai Allah ya jibinci lamarinsa, sai ya zamo man adali waliyan faqad azantu bil harbi, wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayhi, ba wani bawa na da ya tsaya mu, ya tsaya ya lura da abin da nake so, sai ni ma na lura da abin da yake so. Kaga wannan shine wannan taharraka bi taharikillahi, ya mu ya zamo lillahi kullu shay nasa ya zama haka kaga ala inna awliya aka farfara tukunna Allah Allahu waliyu kaga Allahu can kuma ya fada Allahu waliyul ladina amanu kaga ni Allahu waliyul ladina amanu to kaga Allah ya fara can nan kuma sai ce ala inna awliya Allahi to awliya da waliye kuma nan aka fara wannan taruki ne na Allah shine daga nan sai ya zama magananka sam'uhu sam'uhu basaruhu basaruhu yaduhu yaduhu rijluhu rijluhu gabaki da tarukinka gabaki da zai zama na Allah ne na Allah ma zai zama naka ne kuma ba rabawa nan gurin qawlu minka kaga bika minka daga gare ka ne yani annal faida shi kwaranyan allazi afadahu Allahu alayhi wanda Allah ya kwaranyo mutum hatta sara qa'iman billahi har ya zamo ya tsayuwa billahi da Allah inna ma kana al faidu wannan faidan ya kasance min Allah ta'ala daga Allah ne la min gairi ba daga wani Allah ba laysa min qibli nafsi ba mutum ne kawo ya aikata kansa ba wala min madatil bashariyati ko daga tsantsan bashariyarsa bal kana min Allah daga Allah ne qawlu fadinsa bika minka laka yani anna uqama lillahi ta'ala ya tsaya da Allah fi jami'i harakati cikin dukkan harakansa huwa lillahi ta'ala ya zamo shi na Allah ne laysa li nafsi fihi hazu bashi da wani rabo wala nasibun kun bashi da wani rabo dai kaman naqalar ruwatu anhu kaman yanda masu ruwaya suka rawaito daga gare shi Allah anu ko kaman naqalar ruwatu anhu sallallahu alaihi wasallam fa inna sallallahu alaihi wasallam manzala man tasara qaddu li nafsihi manzala ba wani abin da ya taba amfanar da kansa man tasara qaddu li nafsi komi Allah ne ya mar komi kuma nashi ne komi Allah ne ya mar amma kuma komi nashi ne qawlu minka laka ilayka qiyamuhu allazi qama bi abunda ya tashi shi wa fihi da abunda yake cikin sa ko fi jami'a zalika cikin dukan wannan zahibu lillahi ta'ala ya tafiyar zuwa ga Allah min jami'i la gairi duk wani abun da ba Allah ba mahaqil gairi wal gairiyat ya shafe duniya da lahira kama qala fil ayati kuma ne fada cikin aya fafirru ilallahi ku yi gaggawa zuwa ga Allah inni lakum minhu nadhirun mubin ni gare ku na muku gargadi nadhirun mai gargadi ne mubino a bayyane yani min jami'i gairihi daga wani da ba Allah ba kaga fafirru ilallahi ku yi gaggawa zuwa ga Allah malaman su ba suke cewa fafirru ilallahi ai kaman yanzu ina zaka je fafirru ilallahi kai gaggawa ku koma ga Allah to abin da yake nufi ila kamil asarihi shine ilallahi kamil asarihi kai gaggawa zuwa ga Allah to kai gaggawa zuwa ga wanda suka koma da lamarin su zuwa ga Allah kamil asarihi kenan ma'ana ana ce mur qudubi shi yake kira qudubi ka koma zuwa gare shi wa tabi sabila man anaba ilaihi kenan to ka koma wajen firu ilallahi to wajen wanda yake haka Allah zai kira shi kuma da wannan din Allah zai karbi mutum. Wa kama ahbara Allah ana halilihi, kamar yadda Allah ya bada labari ga bajidaninsa wasafi da tsarkakekensa sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam. Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam wa qala, yace masa inni zahibu ila rabbi, zan je wajen ubangiji na sai hadini zai shirye da ni. Ka gani, inni zahibu ila rabbi sai hadini, ubangiji na zai shirye da ni. Qala shi Maulana Abdussalam, shi Maulana Abdussalam ibn Ushishi radiyallahu anhu yana fada bi kauli, la tahtar min amrika shay'an, karka zabi wani abu a cikin lamarinka. Wa hatar Allah tahtar, ka zabi ba za ka zaba ba, ka baro Allah kawai. Wa hatar Allah tahtar, ka zabi ba za ka zaba ba. Karka ce kai kaza kake so, a ka bar inaya ta zaban maka. La tahtar min amrika shay'an, karka zabi wani al'amari. Amma wa hatar Allah tahtar, ka zabi kar ka zaba. Wa far min zalika al-muhtar, ka nisanci wannan zabin. Wa man taraka, da wanda ya zabe ka. Wa min firarika, da abin da ya guje ka. Wa min kulli shay'in lillah, da duk komai ka koma wajen Allah. Wa rabbuka ya khalaqu ma yasha'u, ubangijinka shi yake halittar abin da ya so, waya atar kuma ubangijinka shi yake zaba. Qauluhu, fadinsa, biyata misalawati zakiyati, da mafi cikan salati na tsarkaka. Ma'anahu, ma'anansa, salli alayhi ya rabbi, kai salati wa manzo Allah, biyata misalawati, daga mafi cikan salatoci. Yani biya kamar ya wa zaniha, mafi girmanta mafi cikanta. Qaulu azakiyati, mai tsarkaka, yani mutazayyadatun, mai karuwa. Laga allati laga yata laha, wanda ba ta da iyaka. Azakiyatu ita tsarkakakkiya fi nafsiha, hiya albaligatu lagayatul qusawa, ita ce wadda ta kai matsayi al-quswa, mafi nisa fil kamali cikin kamala. Qaulu, fadinsa, al-musalli, waye mai salat mai sallan, bi atami salawati zakiyati, mafi cikin salati zakiya. Al-musalli fi mihrabi, kai salatin nan ga al-musalli fi mihrabi, kai salatin nan ga wanda yake salla a cikin mihrabi. Ainul ha'il huwiyati, wanda ya bace cikin ha'unan na huwa. Yani annal mutlaqa, abinda yake da itlaqi fi mihrabi ainul ha'il huwiyati, wanda yake cikin mihrab ainul ha'il huwiyya, huwa amamu jami'al wujudi, shine yake gaban dukkan samuwa. Wal wujudu kulluhu, duk wani samuwa min warahi, yana bayansa ne. An gane annal mutlaqa shine insanu ainul uyuni, insanu ainul uyuni, wanzu Allah ne shine mihrabul wujudi, manzo Allah ne. Huwa amamu jami'il wujudi, wal wujudu kulluhu, duk wani kasantacce min warahi, yana bayan annabi ne. Wa utlaqa alayhi mihrabu, an yi masa itlaqin mihrabu ne li kaunihi, dan kasancewansa la sani lahu, manzo Allah bai da nabi. Fi martabati al-ahmadiyya, a cikin martabarsa ta Ahmadu. Fa innal wujuda kullahu, dukkan kaunu kullahu, dukansa, yusalli fi jami'ihi dhatul uluhiyya, kowane yana salla ne a cikin jami'a wanda yake kewaye na hu wa sallallahu alaihi wasallama, shi kuma manzo Allah yusalli yana salati fi mihrabi tajalli dhatul muqaddasa, shine yake salla a mihrabi na tajalli dhatul muqaddasa, min haythu ma hiya hiya, ta gudun da yake shine shi. Fainaha ainul aini wa ainul hayi, domin shi ne ainul aini, shi ne ake gani, shi ne kuma ainul hayi, shi ne kuma ainul hayi. Falaha'u shi ha hiya huyyatu zati, shi ne gurin da aka nannade zatin. Wala ainu ainaha, amma ainin aininta ne, wa wujuda samonta alladhi huwa hadaratu damsi wal ama, shi ake kira da hadaratu damsi wal ama. Kaga shine wa kulli shay'in ahsaynahu, to shine annabi Muhammad ne, annabi Muhammad ne. Qalu atali, me yake karanta biatan salawati zakiyati almusallifi mihrabi aynal hayil huwiyati, me yake atali sabulu masani, me yake karantawa sabul masani. Fatiha, yani anna sabal masani, karanta fatiha huna ana hiya al-fatihatu likitabi, ita ce fatihatu likitabi. Wa hiya fi tilka al-hadrati, ita kuma fatihatu likitabi, la tu'rafu, ba santa ba, wala tadri, kuma ba santa. Inna ma hi fi dhalika lam maqamu, ita fatiha cikin wannan makamin ita ce ainul hayi, ita ce ainul hayi. Subhana malla wujuda li zati min zati, wato wa laqad atainaka sabaw min al masani wal qur'an al azim. Allah ke wannan shi yasa Fatiha na kuke gani komi Allah ya tattara yana cikin Fatiha ne, komi yana cikin Fatiha, komi yana cikin Fatiha ne, komi fa yana cikin Fatiha ne. Tauhidi go wadun waidun shariatun haqiqatun du'aun qisasun masal abutara, duk abin da Qur'ani ya dauka Fatiha ta dauka, kuma littafi 104 da Allah ya sauko da su duniya a cikin wannan abun guda tara ne, duk abu guda tara ne su ne. Littafi 104 ne Allah ya saukar, dukka su ne. Wannan ba bai wuce ko ɗaya daga ciki ba. Allah ke, Allah ka gane da mu. Qawlu bisifatika atali saboda masani, mai garanta saboda masani, bisifatika nafsiyya, da siffanka annafsu, yani annahu mutasibun biha, ya siffantu da ita, wala yutasabu biha, ba siffanta shi kuma da shi gairuhu, in ba shi ba, illa halifatu al-akbari, sai halifarsa al-akabari halifa mai girma annahu muttasifun biha ya sifantu da ita wala tasifu biha ba sifanta wani da shi gairuhu ba shi ba illa halifatu al-akabari sai halifarsa mafi girma wa sifatun nafsiyati sifa na nafsu hiya sabulu masani ita ce sabulu masani ya take wahiya ita ce alqudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was samu wal basaru wal kalamu lanu ta'ala sallallahu alaihi wasallam domin mazalla tala sabulu masani ka gani anan kuma alqudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was samu wal basaru wal kalamu sai tafi a siffar nafsiya nan ana ce mani manawiya nafsiya shine al-wujudu mani shine al-qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was samu wal basaru wal kalamu to wannan duk gabaki ɗaya sun fita cikin kudura ikon ubangiji irada abinda zaka iya kai ilimi ne rayuwa kana ciki samu kana ji basaru kana gani kalamu duk wannan siffofin sai suka yi ta'alluki da siffatun nafsiya talasabul masani fi tilka hadarati sai aka karanta saboda masani cikin wannan hadaran li'annahu muttasifun bi sifatin nafsiya saboda ya sifatun da sifanan nafsiya allati hiya sifatu zatil aliyya wanda yake kama da zatil aliyya jallat wa taqaddasat duk wannan sifofin ai an baka duk wannan sifofin guda bakwai din an baka kudura kana da iko ka zo makarantar nan sai ka samu iko sai ka zo kaga an hada abu biyu haka ne ilimu shine irada zuwan kan shine irada ai kanu fa ne kai ilimu shi kake nema hayatu kana da shi a jikinka samu kana ji basaru kana gani kalamu ana magana kana yi duk wannan sifofi ne na nafsiya aka kawo mutum wajen tabata ulumuhu sallallahu alaihi wasallam Allah ya hada ilimansa ya tattara ilimansa wa ma'arifahu da ma'arifansa wa asraruhu da sirrorinsa wa jami'a mawjudatin daga da duk wani kasancece min kulli ma'adarku da abinda mutum ya riska fi hazal maidani a wannan fagen ne kulluhu tata maqama hazaini harafaini duk yana karkashin wannan maqamin hazaini harafaini harafin guda biyu ne wahuma sune ainu haun duk suna karkashin sa ne ainu haun wannan shine hayati rumuzan hayati rumuzan ko kullu hawa isharatu tufassiru mahamaza al-qabru bu isra rayuwata ramzi ne ba za ka gane abinda ake magana ba amma nan din dayun dai ne na sirri sirrin kuma na ramzi qauluhu fadisa al-muhadabu bi qaulika lahu mai muhadaba da fadinka wasjud wa qtarib kai sai zaka matsa kusa da ni al-musallifi mihrabi kenan yani anna sujuduhu lillahi ta'ala sujudi yana yiwa waye sajada bi kulliyatihi kaga bi sawadihi wa khayalihi to halifan Allah shi ma yana kwatanta irin wannan ne sai zai bi kulliyati juz'an juz'an yana sujudi ne da kulliyarsa juz'i juz'i zahiran wa batinan zahiri da batini kama qala fi munajati as-sabiqa kama yanda manzo Allah ya faɗa cikin munajatin sa sabiqi sajada laka sawadi wa khayali ko ila waqtarab ma'nahu qurban qurbun nisbati la qarab lil musafati la wala qurb lil musafati qurbun nisba wato wannan wasjudu qatarib kai sujada ka matso kusa da ni ba qurbul musafati bane bar qurbun nisbati ne kun gane qurbun nisba a kai na Allah ne Allah ma naka ne Allah waliyul ladina amanu Allah inna awliya Allah wannan shine qurbun nisba ba qurbul musafati ba ba daga wani guri ka zo wani gurin ba ma'ana an gaya maka ko ina kana tare da Allah wa ma'anahu manansa ko munasabatul abdi li hadratil ilahiyya kaman kuji ku gane abun kuma gane sai dai kun manje wa qada rabbuka alla ta'budu ya يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه تو wannan واذكر ربك في نفسك ka ambaci ubangijinka fi nafsika nafsin kenan bo tadarruan wa hifatan wa dunal jahri min al qawli bil gudui wala takun to qurbun nisbati shine kaman kace Allah kaji to na sake fara kaji to da fadan Allah a fili kunnan ka zai ji amma an ka fadi Allah a cikin zuciyarka kana fada duk jikin ku komi sai ya ji da kunnai ka ji amma wannan kunne ne zai ji Allah la ilaha illallah astaghfirullah la hawla wala quwwata illa billah ana jinsa amma a kunne amma in ka fada a cikin cikinka duk jikinka zai ji to da kunne ka ji wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa ifatan wudu to shine qurbun nisba kusanci na nisba kenan ba qurbul musafati ba an gane wancan ai yana nuna maka Allah ne to ba man adali wal yafqada zantu wa ma taqarraba ilay abdi bi shay'in ahbu ilay min tartu wa la zal abdi taqarraba ilay bin nawafil khair hatta uhibba fa idha ahbabtu to kuntu sam'u alladhi yasma'u bi ai qurbul musaf qurbun nisbati ne ba qurbul musafati bane ba Allah yana can kai kana nan bane a kuna hade ne an gane huwa munasabatul abdi lil hadarati shine munasaban abbawa ga hadarin ubangiji fa innal hadarata shi hadara kullu haqiqata hiya mahaqul ghairi wal ghairiyati shine ka shafe duniya da lahira fala aina ya zama babu ina wala kaifa ya zama babu yaya wala rasmu ya zamo babu zani wala wamun ya zamo babu tunani wala khayal ya zamo babu khayal wala aqalan ya zamo babu hankali wala tamizan ya zamo babu rarrabewa illa damsu wal ama sai dai abun ya shafi ya makance amma ai anana shine nisb qurbatun nisbi kana nan tare da Allah kasancewan baka nan wannan ka kashe nafsu ne ka kashe nafsu ne ka daina ganin wani abu domin ganin ka wani abu ka kalli duniya ko ka kalli lahira ko ka kalli wani abu to ka daina ganin komi sai Allah to ba za ka yi nuna kanka ba a wannan gurin koya haislan ya galu hunaka ta gurin da ba abin da za ka hankalta da shi illallaha sai Allah billahi da Allah lillahi cikin Allah billahi tare da Allah anillahi ga Allah fa hazi hiya nisbatul hadaratil ilahiyya wannan shine nisba na hadarin ubangiji wa haza wannan huwa qurbul haqiqi shine kusancin da ake magana ai anta wasjudu wa qatari kai su ya kama zo kusa da ni la qurbul musafati ba kusanci na nisa ba ba shi ba to za mu tsaya na insha Allah na
wanda
yake yin shi karin
bisa
shi ne kawo wannan abubuwa shi ne sai dai
Alil
Harazi ai shi ne
amma ku maganganu a cikin da wani ma'ani na kashin kansa ba a wani shi
duk abu wajensa ne da aka ji ya ce min imla'ihi alaina wannan lafazan hibzan wa lafazan hibzan wa lafazan haka na haddace haka kuma lafazin ban ƙara wani abu ba ban rage wani abu ba na'am almajirinsa ne Alil Harazmi almajirin shot jani ne amma ya riga shot jani rasuwa wakila da shekara hudu na shiga na اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق أنا أسر الحق الحق ولا دي لا سر ذلك المستقيم ولا عليها قدر من دار الله صلاة تم لو لا زال ولا أبد الزمن وما كان مدروبة في كل عدد بعدد ما في لهم كواهير وعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله الفاتح